sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma ta tashoshin radio amfani Sarauniya Fara'a da kuma FM Nomad da Danon FM duka a Jamhuriyar Niger ko kuma ta VOA Africa Zango 102.5 sai kuma Alfar Radio a birnin Kumasin Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum baba yako makere ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki nake farin cikin saduwa da ku a shirin mu na yau Litinin 25 ga watan Disamba bayan labaran duniya Alheri Grace Abdu za ta shigo da kashi na biyu na gashigashin Kirismeti yanzu dai ga cikakken labaran
Masu saurare assalamu alaikum Papa Roma Francis ya yi kira da a dawamar da zaman lafiya a binnin Kudus a kuma kawo yarda da juna a yankin kasashen Korea a yanda yake gabatar da jawabin sa na Christmas na bana daga babban majami'ar St Peter dake fadarsa a Tabatikan a cikin jawabin nasa na bana wanda ya mayar da hankali akan hukubar da yara ke sha rikice-rikicen dake faruwa a duniya Papa Roma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya tsakanin ƴan Isra'ila da Falastinawa yana mai fatan cewa aniyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu kuma za a samu cimma daidaitawar da za ta kawo zaman lafiya tsakanin kasashen biyu a lokacin bukuwan addu'a ranar jajiburin Christmas da ya jagoranta jiya Faforoma ya kare baki yan gudun hijira da babban murya har ma yana kwatanta su da yadda Maryamu da Yusuf suka kasa samun wurin zama a Bethlehem yana yace imani da Allah na nufin cewa tilas arungumi baki Papa Roma Francis ya kira ga Kristoci ɗan ɗarika Katolika su miliyan 1,200 da ke fadin duniya da kada su juya wa baya ga ƴan gudun hijira da aka kore su daga kasashen su saboda yadda shugabanni ke zubda amincewa da zubda jinin waɗansu ba su gani ba A halin da ake ciki ana can ana ci gaba da gudanar da hidimomin Kirismeti lami lafiya a jihohin Adamawa da Taraba a arewa maso gabashin Najeriya rahotanni na cewa duk da matsalar hauhawar farashin kaya da karancin man fetur mafi yawan mutane sun samu zarafin sayayyan kayan abinci domin wannan biki babban archbishop na ɗarika Katolika kuma shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Adamawa Bishop Steven Darmanza yayi bayanin irin waɗannan abubuwa da za su gudana a yau din nan
Ubangiji Allah ya bamu zarafe mu gan Christmas na wannan shekara muna fata Ubangiji Allah zai sa a gama lafiya ƴan gudun hijira kuwa mu ba mata musamman wayanda masajin su riga sun mutu wato zanuwa turmi zanuwa mun su yi bikin Christmas da shi ayo zamu je gidan yare a Yola Town inda zamu ci abinci mu yi hadayar mass tare da ƴan gidan yare mu kuma ci abinci tare da su a wannan ranar Christmas so na fata wannan Christmas zai zama mana na alheri na fata har yanzu zamu yi wannan Christmas a kama shi lafiya yanda Ubangiji kamar yanda ya zo a haife shi a ranar ta yau bari a haife Ubangiji Yesu Almasihu a cikin zukatanmu
a lokutan baya irin waɗannan bukukuwa kamar zama dandamalin kan fahimta juna tsakanin al'umma to wai kowane darasi ya kamata ma a dauka a yanzu malam Abdullahi Jida Damare jami'i ne a cibiyar kan fahimta juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya ta Interfaith Mediation Center ya ma bayyana muhimmancin wannan rana
a lokaci ne kuma da ya kamata kristoci a ko ina fadin duniya su dauki daman wannan bukin su ga cewa sun taimaka wajen wato ciyar da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmai da kristoci a ko ina farin duniya kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam ya koyar shi ya samu a Interfaith Mediation Center muke gani koyaushe mun fadakar da daukakin al'umma musamman ma membobin addinan nan guda biyu wato musulmai da kristoci cewa akwai muhimmanci a zauna lafiya akwai muhimmanci kuma a ga yadda za a yi a ga an ciyar da wato zaman lafiya a gaba to yadda za a yi musamman kamar a wannan lokaci na buki na kirismeti shine muna kudaitar a ga cewa kristoci sun ziyarci abokanansu da kuma ɗan uwan su musulmai.
Yamma dai zuwa lokacin da nake cullo da wannan rahoto, ana fashi gaba da guya da bukukuwan Kirsimeti cikin kwanciyar hankali, yayin da ku auni mataki ma na tabbatar da tsaro gwamnatin jihar Adamawa ta soke bikin gaisuwar Kirsimeti wanda sarakuna da mashi shugabanni ke kewa a gidan gwamnati duk shekara.
To madalla Ibrahim Abdulaziz kenan dauke da rahoto daga Yola. Kada a shafa cewa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Yau Litinin kasashen Russia da China sun nuna sha'awar su na ganin an sasanta game da halin zaman daddada ke tattare da batun makami mai linzami a kasar Korea ta Arewa. Ministan harkokin wajen kasar ta Russia Sergey Lavrov ya faɗa a kafar sadarwar gwamnati cewa ba wanda zai so yaga cewa an kai ga gwabza yaki a zirin ta Korea. Kana yayin fatar cewa Amurka ba tana shirin ganin ta yi amfani da karfin soja bane wajen warware wannan matsalar. Haka ita ma mai magana da yawun ministan harkokin wajen kasar China Hu Chunying ta faɗa yau Litinin cewa tana fata duka kasashen da ke da ruwa da zaki za su kokarta su ga cewa an samar da hanya ta sadidan da zai kai ga rage wannan halin zama kila wakala da ake yi game da wannan lamari domin samun maslaha. China ta ce sabon takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa bai kamata a ce ya zama mai tasiri ga farar hula a kasar ta Koriya ta Arewa ba ko kuma ya shafi harkokin tattalin arzikin kasar ɗungurungun. A ranar Juma'a ta gabata ne dai kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa. Shugaban kasar Peru ya yi afuwa ga tsohon shugaba Alberto Fujimori mai mulkin kama karya da aka kulle a gidan yari bisa dalilai na rashin lafiya. Fujimori na zaman gidan yari ne bayan da aka yanke mai hukuncin shekaru 25 saboda an same shi da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma cin hanci a lokacin mulkinsa. Wata sanarwa da ofishin shugaba Pedro Pablo Kuczynski ya fitar da yammacin jiya Lahadi ta bayyana cewa an yi wa Fujimori afuwa ne bisa dalili na jin kai saboda an gano cewa yana fama da wata cuta da ba ta warkewa. Sai dai masu adawa da Fujimori sun yi zargin cewa afuwar nasa na da nasaba da wata yarjejeniya da aka kulla wacce ta sa 'yan majalisar dokokin kasar na bangaren 'yan adawa suka ki amincewa da wani yunkurin tsige shugaban kasar. 'Yan majalisa masu adawa sun matsa hannu sai sun tsige Kuczynski saboda zargin yana hulɗa da wani kamfanin gine-gine na kasar Brazil da ake kira Otterbrecht wadda ake zargi yana da hannu dumu-dumu a wata badakalar cin hanci a yankin Latin America. Hukumar kwallon kafa ta kasar Somalia ta bayyana cewa tana shirin daukar dawainiyar wasan kwallon kafa na kasa da kasa a cikin shekara mai zuwa domin ku an samu ci gaba a harkokin tsaro a cikin kasar. Shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ne Albakini Said Arab yace lokaci yayi da kasar ta Somalia za ta shirya wasannin kwallon kafa a babban filin wasan ta dake cikin kasar a shekara mai kamawa idan Allah ya kai mu. A cikin sanarwar da ke dauke da sa hannunsa yace samun inganci a harkokin tsaro a kasar ya sa suka yanke shawara gudanar da wannan wasa cikin wasannin na cikin gida. Yace mutanen kasar ta Somalia suna da damar kallon babban kungiyar kwallon kafan su ta kasar suna wasa a cikin gida don haka yanzu lokaci yayi da za su gudanar da hakan musamman ma ganin yadda kasar ke ƙara samun ci gaba a fannin tsaro. Arab ya ce da farko za su fara gayyatar kungiyar kwallon kafa ta gabashin Afirka tukunna domin su yi wasan sada zumunta da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta Somali. Ya ce bayan wasan na sada zumunta sai kuma daukar dawainiyar gudanar da wasan yankin kasashen gabas ta tsakiya da kasashen tsakiyar Afirka. Sai dai kungiyar kwallon kafar ta kasar Somalia bata fitar da jadawalin dukkan waɗannan wasanni ba da ake fatan ganin an yi a shekara mai zuwa tun dai a shekara 1988 ne rabon da kasar ta Somalia ta dauki dawainiyar wasan kwallon kafa na kasa da kasa biyo bayan rugujewar kasar a shekara 1991 lokacin da aka tilasta wa kungiyar kwallon kafan kasar buga wasa a wata kasa ta daban. Jami'an kasar Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake a fadar gwamnatin kasar yau Litinin ya kashe wasu jami'an leken asiri biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga kashi na biyu na gashe-gashen Kirsimeti. Thank you.
Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2017 lami lafiya Alheri Grace Abdu ke dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
Allah ya sa dukkan mu yi Christmas lafiya
na fatan cewa za a yi Christmas lafiya
ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa Merry Christmas and Happy New Year
The party's on The spirit's up We're here tonight And that's enough
kuma daga Gombe ina nan a America a Washington DC Baltimore ina mika gaisuwa da nan barka da Christmas zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe Adamawa State of Nigeria Mrs. Sibia Alfred Fukuma Mr. D.D. Washendi a Gombe Mr. and Mrs. Innocent Enoch a Gombe Dana Malam Tijani Mohammed a Gombe Mrs. Beauty James from local government. Adamawa. Mrs. Hileni Nicholas Fiela from local government. Reverend Mrs. Amina Samuel from local government. My Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya from local government. Arewa Diocese. Reverend Lawan Robinson from local government. Mrs. Mary Solomon. War Lardin LCCN, Reverend Dishon Philemon on local government. Ubangiji Allah mai sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama domin mu Christmas lafiya. Amin suma amin.
Kaine kade farkon komai da karshe kaine kade yau ba ma da wani o da mamuki dukai to na dane ara bana kai samu ya beta daga yau har abada bari girma da dokata su tabata gareka o ba ma da
Sunana Emily Zarni Fukuma ina nan a Baltimore Maryland ina mika gaisuwa na barka da Christmas zuwa ga baban mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe local government Sibia Alfred Fukuma Kanwar mai gidana Mr and Mrs Joseph Timothy Mr and Mrs Wamani Dalatu Mr. and Mrs. Jacob Liberty, Suda Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, the Duke Yalin Pukuma, Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia.
Ni Caroline Lambda. Na America. Maryland. Na gaida ponji borat. De yalinsa. De fata ubangiji Allah bishe su gama Christmas lafiya. Na gaida Nehemia Barmark. Daga Limon de fata ubangiji Allah bishe su gama Christmas lafiya. Na gaida Kefas Mamdan. De yalinsa. Na gaida Friday Bonfa. Lambda de yalinsa. Na gaida Yamisi Lambda. Na gaida Pastor Natural Namu. Mundum. The fata ubangiji Allah bishe su gama Christmas lafiya. Na gaida Sarah Lambda. Na gaida Sunday. Na gaida Jonah Nanbus. Alantansa, the father of my dear Allah, wishes to come across my life.
Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there will be snow, but have a cup of cheer. Have a holly, jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, my golly, have a holly, jolly Christmas this year.
Sunana Janet Lambda, daga Maryland, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan. Ina gaida Ponji Borat. Ina gaida Chair Lady na PDP, Mrs. Comfort Laven. Ina gaida Bandoman Laven. Ina gaida Honorable Benny Lar. Nagaida Sarah Lambda, Nagaida Friday Lambda, Nagaida Nancy Lambda, Nagaida Duke Lambda family, Nagaida Mr. and Mrs. Taupid, Nagaida Mama Shanine, Alisa Gama Christmas Lafia, Nagaida Pastor Na Pajad Cooking Church. Na bendum pajat alisa gama Christmas lafia. Na gaida kawuna on Jonah Nambut Lantan South Turaki. She the matan she the kumayaran sadika. Na fata gama Christmas in lafia. Na gaida Nehemia lakpa Limon ta Borat. She the yalinsa da kuma yaransa duka Allah ya sa gama Christmas nan lafiya. Na gaida duka kowa lantan Allah ya sa gama Christmas lafiya. Ana gaida Jochid Lambda. Ana gaida Makchit Kwampe. Ana gaida Sere Lambda Ajos. Na kuma gaida Bindu Laven, alisa gama Christmas lafiya. Na gaida Daddy Laven, na kuma gaida Mommy Laven, Kaduna, ita da mai gidanta da kuma yaranta, alisa gama Christmas lafiya. Ale kai mu sabon shekara, kuma ale bi da ku duka during this lokacin Christmas da yardan Allah.
Victoria Olariwaju, they saw that the family now, Michael Uvichal Olariwaju, we are all sending. They saw Mumaki Gaido Kuru for Christmas, and Munageshi the school, Unibin Base family, Munageshi the Mutani UGF, just headquarters, mutanen Bukuru head ULDC Kuru branch, Kuba branch, the mutanen Rayfield UDF, the whole family were muna geshe for Christmas, muna geshe the Nkoki English section, the teachers kids, all the pastors, muna geshua, the Kowa, the Vitolas, the Day Colors, the Sindani songs, muna geshe the Mamon Bidemi, muna geshe the Mamon Divine, muna geshe the Dr. and Mrs. Dr. and Dr. Zwando, Dr. Kewale, muna geshe the Mamon Sudachun, the Churches, Nageshe the Joseph Casting family, Nageshe the friends and well wishers all over just. Muna stay the gay someone, Muna Chibarka the Christmas, I Christmas last year and Happy New Year. God bless. Ali Barka Chibikum.
He is watching over you. He is aware of the trials you're passing through. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you.
Na Gideon Yakubu ina magana daga kasar America wato United States dake ina daga magana daga jihar Maryland ina miƙa gaisuwa da fatar alheri ina son miƙa gaisuwa na Christmas ga iyalin abokina da ya cika da bai jima ba a goshin Christmas nan wato mai suna Bitrus Dakok da ke jihar Plateau da ina son mika babban gaisuwa ga jatu mata Bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu wato mai suna Wadiki Yakubu da dama da kuma ƴan uwana gaba ɗaya kamar Suhoda, Achaba, Mary Yakubu, Hawa, Jamila da Wadiyamu. Manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da babbanne kamar su Kojol Angare, Danji Zamɓe, Juwel Fafta, Afagu, Bili Yarima da sauransu. Babban gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fitri, former governor of Adamawa. Na miƙa babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayi da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madu Bulat, Frank Satumari, Mula, Solomon wato Odos, aka fi sani shi da Paul Kyari da dama. Samaila Karajama, Abdulrahman Fatimari, Baba Yakubu, Ayuba Yakubu, Stephen Simon, Shai Peter Lasa, Manuel Matthew, Nagarin Zarago, da kuma du mutanen garin Lasa. Jama'a na gaishe ku a Christmas lafiya.
Barka sunana Sunday the Grace One Court, missionaries and in Chicago, America, Manakao, gaisuwa na Christmas, shakara, na wannan shakara, zuwa ga ƴan uwa da sauran duka a can kasar mu Nigeria. Muna gaida ita mamanmu, Kawali Utunkwan Kodaka Goro, yanuwa na duka Susan Maika, Alfred Wankwart, Joshua Wankwart, da yalan su duka. Na kuma gaida Sulukaina, Mrs. Mary Majam a Kaduna, da sauran yanuwan Mr. Jesse Majam, Mr. Stephanus da Rahila Majam, da suke can Port Harcourt, na gaida shi Gideon da Christy a can Kaduna da ita Salome a Jos. Da muna iso da gaisuwa mu na Christmas, muna gaida kuma shi Uncle Ilya da Becky Majam a Abuja. Muna gaida su abokananmu, na tuna da su a Master Stephen Dado da matan shi Ruth a Jos. Muna gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin. Mr. and Mrs. Philip Musa a Jos. Shi Abraham Yilja, Payalinsa a Jos. Kuma shi Dr. Abel da Esther Egege a Jos. Na kuma gaida shi Silas da Nancy Cooper a Kaduna. Wakanemo Godfrey Peter da Grace Bosan a Kaduna. Chief Justice Apollos da Comfort a Gombe. Na gaida shi Dr. Stephanus Bala Bosan da Yalinsa a Kaduna. Kuma shi Bala da Grace Usman a Jos. Na kuma isa da gaisuwa mu ga shi mai mataba Sarkin Kagoro, Masa Okoi Bucknet da iyalinsa, da kuma duk abokanan aiki na EMS da ke aiki a wurare daban-daban, da kuma pastoci na Ekwa da sauran garkai duka. Muna gaida shi abokinmu Matthew da ita Talatu Ruwan a can Kaduna, na kuma tana da dukkan mutanen Kagoro, mutanen Kagoma da mutanen Jos. Muna kawo gaisuwan Christmas, a yi komi lafiya, a gama lafiya, a tuna da shi Yesu da ya zo cikin duniyan nan dominmu, mu yabe shi, mu yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu. A yi komi lafiya, Allah za mu dace duka. Amen.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017, sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin-baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Chubahiro Dedo ne da daidaita sautin shirin alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya, da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Julie Gresham da ta haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku, Baba Yakubu Makiri ne nake cewa auni lafiya.